This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a, Nomad Dalon da kuma Niya. Masu na'urar kwamfuta da suna saurare mu a duk lokacin da suka so suna iya dandangula voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji cewa gwamnatin kasar Kamaru ta fara dawo da 'yan Najeriya da ke gudun hijira a kasar ta. Kana ku ji cewa shugaba Obama zai kai ziyara aiki a kasar Kenya. Kana mu kawo muku shirin kallabi na Maryam Dauda, muna kuma ɗauke da ra'ayi daga bakin mai shi. Amma fa duk waɗannan sai kun cika kun labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan ana kan shin hantsi lafiya. Ga labaran, shugaban Amurka Barack Obama ya fice daga kasar don ziyarar aiki zuwa Habasha da Kenya, kasar mahaifinsa, a daidai lokacin da yake tabbatar da cigaban tattalin arzikin Amurka mai alaka da yankin Afirka na Kudu da Sahara. An tsara zai isa Kenya yau din nan Juma'a, inda zai halarci babban taron bunƙasa kasuwanci na ƙasa da ƙasa, Global Entrepreneurship Summit a Turanci, wanda za a yi a birnin Nairobi. Daga bisani zai wuce ƙasar Habasha ya zama shugaban Amurka na farko da ya ziyarci ƙasar. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan Adam sun buƙaci shugaba Obama ya yi amfani da ziyarar tasa ya nemi da a yi sauye-sauyen harkar kare haƙƙin ɗan Adam a ƙasashen biyu. A wata wasiƙar da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu da ɗaiɗaikun ƙwararru wajen 14 suka rubuta ma Mr. Obama, sun ce gwamnatocin Kenya da Habasha na fuskantar wato matsaloli gaya na tsaro, to amma sun damu da irin matakan da kowaccensu ta ɗauka ta yadda akasari suke cin zarafin bil'adama da tsananta ma ƙungiyoyin sa kai da kafafen labarai masu zaman kansu.
Kafafen yaɗa labaran Amurka da na Turkiyya sun faɗa jiya Alhamis cewa shugaban Recep Tayyip Erdogan ya amince jiragen yakin Amurka su yi amfani da filin jirgin saman soji na Incirlik da ke Turkiyya don kaddamar da harhare kan mayakan ISIS a ƙasar Siriya. Kodayake Amurka ta ƙi ta bayyana dalla-dalla sabuwar yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka fitar, rahotanni da aka samu daga jaridar Hürriyet ta Turkiyya da kuma ta kuma Wall Street Journal da ke New York da ke nan Amurka sun ce an kammala cimma yarjejeniyar ce ta wayan tarho tsakanin Mr. Erdogan da shugaban Amurka Barack Obama a ranar Laraba. Mai magana da yawun fadar White House Josh Ennis ya ce ba zai iya amsa tambaya kai tsaye ba game da batun filin jirgin saman na Incirlik ba saboda delay irin na tsaro.
Wani ɗan bindiga a jihar Louisiana ta kudancin Amurka ya buɗe wuta da daren jiya Alhamis a wani gidan sulma, ya kashe mutane biyu tare da raunata wasu kuma aƙalla tara, sannan ya kashe kansa. Jami'ai sun ce sun san maharin, to amma abin da kawai suka bayyana shi ne wani baturi ne ɗan shekaru 58 da haihuwa. Maharin ya buɗe wuta ne yayin da aka fara nuna fim ɗin nan mai taken Train Wreck, ko haɗarin jirgin ƙasa, a babban dandalin nan na Grand Theater da ke garin Lafayette. Gwamnan jihar Louisiana Bobby Jindal ya ce ga dukkan alamu harin wani tsautsayi ne kawai da ya faɗa ma wasu iyalai waɗanda suka fito don shakatawar dare.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya kai ziyarar bazata a Iraki jiya Alhamis, inda ya ce ya yi haka ne don ya ga zahirin tsarin da ake bi a ƙoƙarin daƙile wanzuwar ISIS lokacin da mayakan sa kan suka kwace ramadi headquarter lardin Anbar a watan Mayu. Carter ya bayyana bacin ransa da cewa sojojin Iraki ba su nuna niyyar yaƙi ba, to amma inda ya fara yada zango a wannan ziyara ta kwana guda. Sakataren tsaron na Amurka ya jinjina ma rundunar yaƙi da ta'addanci ta sojan Iraki, inda ya shiga irin tasu yayin da yake kallon atisayensu a dandalin koyon halbe-halbe. Sojojin sun nuna bajinta sosai da kuma ƙarfin hali matuƙa ainihin, a cewar Carter, ga wani kwamandojin rundunar ta yaƙi da ta'adda.
Wasu manyan jami'an gwamnatin Obama sun sha mawuyatan tambayoyi a majalisar dattawa a jiya Alhamis game da yarjejeniyar da aka cimma kan shirin nuclear Iran a farkon wannan watan abiyanna. Wannan ne karan farko da aka bada ba'asi a bayyanar jama'a kan wannan yarjejeniyar wanda majalisar tarayyar Amurka na iya amincewa ko ki zuwa tsakiyar watan Satumba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wanda shi ma ya hallara a matsayin shaida chairman din kwamiti kan hulɗar Amurka da kasashen waje Bob Corker ya ce masa Iraniyawa sun yaudare ku. Kerry kuma ya maye da martani da cewa ai tuni ma suka mallaki abin da suke so, tambayar kawai ita ce yaya za a tsaye da shirin. Kwana guda gabanin ganawar kakakin majalisar wakilai John Bena yayi gargadin cewa ƴan Republican waɗanda ke da rinjaye a majalisin biyu za su yi duk abin da suke iyawa wajen ganin bayan yarjejeniyar.
Wani sabon bincike ya nuna cewa sojan Amurka sun yi ta aikewa da samfurin ƙwayoyin cutar anthrax masu rai a bisa kuskure ga cibiyoyin bincike da dama a faɗin Amurka da kuma wasu ƙasashe bakwai cikin tsawon sama da shekaru goma. Rahoton ma'aikatan tsaro wanda aka fitar jiya Alhamis ya ce an aiki da samfurin anthrax masu rai zuwa ɗakunan bincike 86 a Amurka da wasu cibiyoyi a Australia da Burtaniya da Canada da Jamus da Italiya da Japan da kuma Koriya ta Kudu. Binciken dai bai gano musabbabin wannan kuskuren jigilar ba, amma ya nuna cewa da alamar jami'an tsaron sun bi tsari daidai na tabbatar da cewa samfur ɗin anthrax ɗin yana nakasa. To ma da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga jihar Adamawa inda Ibrahim Abdulaziz ya aika da rahoton da ke cewa yanzu haka ƴan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar Kamaru sun fara isowa gida. Ibrahim gare ka.
Yanzu haka hukumomin ƙasar Kamaru sun fara maido da ƴan Najeriya kusan 12,012 da ke gudun hijira a ƙasar, wanda tuni ma suka fara isowa ta yankin Mobi da ke arewacin jihar Adamawa, inda jami'an tsaro kan tantance su kafin daga bisani kuma hukumomin bada agaji su karɓe su. Na baba nan shine tawagar wasu ƴan gudun hijira da suka iso Najeriya, inda jami'an hukumar bada tallafi na jihar Adamawa wato Asema suka tarbe su akan iyaka. Da yake garin haske game da ƴan Najeriya da ke komowa, shugaban hukumar bada tallafin Alhaji Haruna Manforo yace sun samu takarda daga hukumomin ƙasar Kamerun na cewa za su maido da ƴan Najeriya 12,012 da yanzu haka ke gudun hijira a ƙasar su, a don haka suka buƙaci Najeriya da ta yi tanadi.
A takaice dai muna da lissafin cewa za a kawo kusan bisa takardun da muka samu bayanai don kodayake da Faransa aka rubuta amma an zo an interpreta din cewa za a kawo, muna tsammanin mutane 12,012 ne ake tsammanin a dawo da su, amma kafin nan ba wai lokaci ɗaya za a dawo da su ba, amma a lok yanzu an kawo mutane sau biyu border na Najeriya ta hannun ta Sahuda zuwa Mubi. So akalla wanda muka ɗauko kuma daga Mubi zuwa Yola da farko mun ɗauko 516.
To kaman kuma me kuke musu?
Abinda alhamdulillah abinda muka saba yi don suna zuwa kan masu samu shawarar ƴan uwansu yadda muka saba zama da IDPs dinmu aka muke zama da su. Kowane farni ta gefen kiwon lafiya suna zuwa su bincika lafiyansu na maza mata yara da shauransu. In an tarar da waɗanda suke buƙatan jinya ko a kai su jinya za a kai su, ko a yanzu ban nake ga maka jiya cikin waɗanda suka zo jiya mun tarar da akwai ɗaya da rashin lafiya ya tsananta mun kai shi medical center. So dukkan mu kan taru ne in suna sauko wannan kowane ne su ga farin da za su intervene. To abinci kuma alhamdulillah ba wanda zai ce maka kaf dinmu muna da rashin abinci, akwai abinci, akwai ruwan sha, akwai komai.
Alhaji Sa'adu Bello babban jami'in hukumar ta nema da ke kula da sansanonin ƴan gudun hijiran da ke jihar Adamawa ya ce akasarin waɗanda suka koma suna cikin ƙoshin lafiya.
Da jami'an immigration suka musu rakiya zuwa Mubi, nan daga Mubi kuma aka ɗauko security suka musu escort zuwa nan camp dinmu da ke Yola. Halin yanzu sun samu an ba su ɗakuna, an ba su katifu da barguna da dukkan kayayyakin da ya kamata su samu, su samu natsuwa jikinsu, kuma sun wanda ba su da lafiya suna nan suna ganin likita suna karɓar magani.
Wannan koma na zuwa ne yayin da bangare guda waɗanda suka dade a sansanonin ƴan gudun hijira da ke jihar ke fabegen komawa yankunan su da kwato daga hannun mayakan Boko Haram, kamar yadda waɗannan ƴan gudun hijiran ke cewa
gara ba mu da dukiyarmu har za mu yi ma ƴaƴanmu makaranta.
Alhaji Modu Ganaboni, ba mu samu matsala wajen ci ko sha ko wajen kwance ba, amma yanzu muna so mu koma gidajenmu saboda a gaskiya ba inda yafi gidanka ko milallaci.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To an gaishe ka Malam Ibrahim, kafin mu ci gaba a shakata da wannan.
Daga muso yuna tarihi ba zai manta ba, da irin kan mai tausayi ba, mai alheri da nagarta ba, bai sanyi sha'anin bambanci ba, kan ba haɗa kai da zumunta ba, Lincoln bai aikata harsha ba. Wata daula da ta kasaita, mai ɗimbin girma da sarauta, duniyan da dunna tsoranta, ƙarfi da kuɗi babu kamarta, kowa ya san labarinta, ta yi can sama ƙoli da ƙarfinta, tun har jama'a na hanganta, aka duba babu alamunta, wata rana akar aka same ta, a rugurguje duk ta gurgunta, ta hallaka ba mai hiddota, ta shuɗe sai kangayenta, da waɗansu rubuce-rubucenta, yau ‘yar ƙanace sai dankinta, sai ‘yan yara ke aurenta. Allah shi ne mai zamani, sarki masani fanni-fanni, kan zai juyi sai shi ya sani, shi ke iya shahe sakalani, ya halicci waɗansu da sun fi ni, Amerika Afirka na sanki, ya karbi rawa har da kiɗanki, wallahi ki bazzala ƙarfinki, a wajen haɗa kan ifiriki, kankin haka ki riƙe girmanki, Allah ya Allah ya Allah. Fadakan mu Afirka muso juna, maraba da ku jama'ar Rasha, da abokan nan ku mutanye sha, ku rushe bakin mulkin Basha, ‘yan annashawa masu bushasha, ki nemi Afirkan ya kyasha, gaishe ku da jakadunku, kun san mu a yanzu mun san ku, yau ga mu a tafin hannunku, mu ga kamun hannun renanku, tamkar da kuke wa ‘ya’yanku, burin mu Afirka salamanci, haɗa kai yarda makanan ‘yanci, ba danna talaka da kalkanci, karɓar rashawa ka ha’inci, da yawan ɓarna tabziranci, mu bahinta mu yaƙe jahilci, kuma mun yi maraba da bakinmu, Sinawa sun zo tanyenmu, domin inganta Afirkanmu, haɗa kai don tabbata ‘yancinmu, taron tsaiba ta cutarmu.
To Allah, mun gode marigayi. Yau ɗin nan ne dai shugaba Obama na nan Amurka zai kai ziyara ƙasar Kenya, abinda sakataren harkokin wajen ƙasan ya ce wannan ziyara tana kunshe da alfanu ta fannin tattalin arzikin ƙasar ta Kenya. Ga dai rahoton da Jummai Ali ta haɗa mana.
A wata hira da abokin aikinmu na sashen Turanci Vincent Macquarie da ita jiya Alhamis, sakatariya a ma'aikatar harkokin wajen Kenya Amina Muhammad ta ce ziyarar da shugaba Barack Obama na Amurka zai kai ƙasar tamkar kaske ne akan ƙasar da kuma gwamnatin shugaba Uhuru Kenyatta.
I think it's his coming now is just recognition of the kind of leadership that we have, a pragmatic, energetic, passionate, driven.
Tace tana ganin wannan ziyara da zai kai yanzu yin na'am ne ko kuma amincewa da salon shugabancin da ake da shi. Haka kuma yana nuni da yadda aka fahimci irin nasarorin da ƙasar Kenya ta samu a cikin 'yan shekarun da suka shige. A lokacin da shugaba Kenyatta da mataimakinsa William Ruto suke fuskantar caje-caje zargin cewa suna da hannu a tarzomar da ta biyo bayan zaben shugaban ƙasar da aka yi a shekara ta 2007, dangantaka tsakanin Amurka da Kenya ta raunana, to amma akwai alamar cewa wannan takau. Yau Juma'a ɗin nan ake sa ran shugaba Obama zai isa ƙasar Kenya domin shi ma ya halarci taron ƙolin harkokin cinikayya da za a yi, a yayin da shugabannin 'yan kasuwa daga duk faɗin duniya za su halarci wannan taron ƙolin. Amina Muhammad tana fatar ganin an samu kamfanoni sun zuba sabbin jarurruka a ƙasar Kenya.
Everything is on the table, we are hoping again that a lot of investment will flow in. You know, we are taking center stage because the US president is coming. I think everybody is interested.
Tace komai a bayyane yake kuma a yadda al'amura suke suna fatar kamfanoni za su yi sha'awar zuba jarurruka a Kenya. Tace yanzu hankalin duniya ya koma akan kasar Kenya domin shugaban Amurka zai kai ziyara kasar. Tace tana tsammanin kowa na sha'awar sanin abubuwan da suke a kasar da kuma abubuwan da kasar za ta yi tayin gabatarwa. Baya ga batun harkokin kasuwanci, wani babban batu da ke kan ajanda a lokacin ziyarar shugaba Obama shine matsayin matakan tsaro. Kasar Kenya wadda ke makwabtaka da kasar Somalia, ɗan yakin sa kan kungiyar Al-Shabab da cibiyar ta ke kasar Somalia ta sha auna kasar Kenya wajen kai hare-hare. Amina Muhammad ta ce Amurka ta ci gaba da kasancewa a ƙawar Kenya sosai wajen yaƙi da ta'addanci.
Our collaboration, especially on security, is historic. It's been there. Of course, we've enhanced it a lot in the last few years because of the threat.
Tace haɗin kai ko kuma tuntuɓa juna tsakanin ƙasashen biyu, musamman akan matakan tsaro yana da tarihi domin an dade ana yi. Ko da yake a cikin ƴan shekarun da suka shige an ƙara ƙaimin tuntuɓa juna tsakanin ƙasashen biyu. A saboda barazanar tsaro da ake fuskanta a duk faɗin duniya. Haka kuma ƙasar Kenya tana taka muhimmiyar rawa wajen shiga tsakani a rikice-rikice a yankin, ciki har da rikicin da ake yi a ƙasar Burundi, a saboda niyyar shugaban ƙasar na sake yin wani wa'adin mulki. Har yanzu dai ƙasar ta Burundi tana ƙidaya ƙuri'un da aka kada a zaben da aka yi a ƙasar a ranar Talata. Kuma Malama Amina Muhammad ta ce shugabannin yankin suna nazarin ausi na'am da sakamakon zaben ko kuma a'a.
Kuma da har yanzu da ana tare da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC, kuma yanzu agogo ce karfe 3:17:20. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shirin namu na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta yau ita ce barista Aisha Ibrahim ɗan Ƙani. Da farko dai ta ba mu ɗan taƙaitaccen tarihin rayuwarta.
An haife ni a 1962. Na je St. Louis Primary School a Kano. Na je St. Louis Secondary School also a Kano. Na fara aiki as a young magistrate a 1987 a Kano State Judiciary. Sannan na yi rising har zuwa matsayin chief magistrate a wannan judiciary ta Kano. Na canza service ina daga Kano na dawo federal, wato ma'aikatar gwamnatin tarayya.
Na'am.
Na fara aiki a ministry mata a matsayin legal advisor,
wato mai ba da shawarwari akan harkokin mata kenan.
Daga nan na shiga cikin fannin ragowar administration na civil service da wurare daban-daban, daga presidency zuwa ma'aikatar kasuwanci, wato commerce and industry, zuwa ma'aikatar 'yan sanda, wato police affairs, zuwa science and technology da dai sauran ministry da na seven. Da aka kawo dokar wanda director da shekara 8 a kan fanni daya, muka yi retire few years ago daga federal service. Daga nan na fara abubuwa na kasuwanci na ne building a commandery of few things da nake yi har zuwa yanzu.
Kamar wani irin abubuwa ne kike yi ya zuwa yanzu?
Na ɗauko makaranta a tsakiyar Central Business District a Abuja ta Islamiyya. Na sa hannu a kamfanin wato hotels da muka fitin wa a Sokoto, wani kuma muna coming up da shi a Zaria. sannan na joni NGO daban-daban wanda muke kallon wato human rights da kuma yadda za a taimaka wa mata especially waɗanda suke da karkara da kuma mutanenmu da ba su da ƙarfi sosai. Sannan akwai NGOs wato nan fannin arewa na kan attend meetings ɗin su zan taimaka mana da kamar yadda ƙalubalen da ɗan arewa suka samu kansu a yau a Najeriya.
To kamar wani hanyoyi ne kike gani za a iya taimakawa mata ko kuma ma da farko wani irin matsaloli ne suka fi addaban mata da suke buƙatar taimako?
Na farko dai a arewa ba very neutral ɗin inda aka rene mu da yadda muke sai zama da cewa in talauci ne da ya addabe mu to ya addabi mata fiye da yadda ya addabi maza. Tunda mutumin da yake a samanka shi yana fama da talauci dangantaka kai da kake a ƙarƙashin wanda kake ganin shi ma ya gaba. Na biyu ba very neutral ɗin contract ɗin da muke shiga.
Wato kwangila kenan.
In ka taso yanzu a ɗan shekarun har gobe ba ana ƙara ta shekara 20 da wani abu yanzu saboda ana samun karatu aka samu aka ce an yi maka aure. Babu wata doka da ta kare haƙƙinka a wannan contract. Contract kuma ni a gani na mai faɗi wacce in ka shiga ta rai da rai ce wacce kuma ita ce za ta yi tonin rayuwarka ta inda za ka faɗa ko rami ko ka tsallake ramin. Sai in zama na cewa za ka iya yanzu wanda ya fi damuna. Ta shekara 30 a gida da za ka tashi rana ɗaya ka fita daga cikin gidan da zaman jikinka. Kuma babu wata dokar da ta za ta sa ka zauna a gidan, ba wata za ta mallaka maka wani ƙarin gidan, ba ka da masaniyar ina za ka, madogarar iya da kake da ita da kafin ka shigo gidan ta riga ba ta nan, kuma babu wani abin da za ka dogara da shi da kana wurin. Saboda haka a wannan wato za a ce yarjejeniyar da ta saka ka a cikin wannan fanni ba ta providing justice for you.
Wato adalci kenan.
Ya ce wa idan wani abu ya faru to akwai remedy a cikin wannan abu.
Na'am.
Shine a gani na first problem din mu. Na biyu har gobe sai dai zance na takarda da muka sani an yi a Beijing an yi a wurare akwai wannan discrimination din.
Wato nuna bambanci kenan.
To tari na je round table a cikin mutum 50 to da wahala aka iya zuwa mutum 5 mata.
To kina gani rashin ilimi ne ke kawo hakan koko wasu abubuwan ne daban? Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa ‘yan Allah kai mu za ku ji mu da amsar wannan tambayar. Yanzu a madadin babbar baƙuwar tamu barista Aisha Ibrahim Ɗankani da Ms. Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To ma dalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi.
Mai magana Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoto Najeriya. Zan fata ra'ayina dangane da ziyarar shugaban kasa wato Muhammadu Buhari zaɓaɓɓen shugaban kasa na Najeriya a ƙarƙashin mulkin demokradiyya. Na halattar ta hanya babu shakka dukkanmu yan Najeriya muna ba ku tabbaci Amerika da Barack Obama muna tattare da farin ciki nam da dangane da bayyana yadda za a mai da ɗimbin manyan dalolin da sun kai dala biliyan 250 a ƙasa ta Najeriya na wato kurayen da sun kai yasashi arzikin Najeriya zuwa ƙasashen waje. Babu shakka mu yan Najeriya babu abin da za mu ce ma Barack Obama sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sashen Hausa na muryar Amurka mai magana Aminu mai shayi da garin garfashe da karmar kuma rufani da tarafa tare da Najeriya. Dangane da ziyarar da Baba Buhari yake yi a wannan ƙasa ta Amurka dangane da kalaman da kuma ya yi na cewa rundunar tsaro ta haɗin gwiwa za ta kai farmaki a sassan da cikin da yadda suke a wannan wata mai kamawa hakika abin farin ciki ne ga dukkan ɗan Najeriya da ma dukkan ɗan ƙasashen Afirka baki ɗaya.
Alaikum salam sai na murya Amurka mai magana Mami Abdullahi Katagu. Sako na zuwa ga gwamnan mu ne na Bauchi. Da muna murna ba ku ya ashe ba ku yana bayan da. Wallahi ba risa muna da muna ya banka sallah da shi ka kasa alula. Ashe da kai da yi guda. Duk dan juma ne da dan jummai. Duk ajandar da dai sa yake yanzu take yi. Da muna murna. To da ka zo kai mana abincin ki. To gashi wallahi da kai da yi guda duk irin alƙawuran kuɗi ne. Alƙawura dai na albashi da muke bi bashi yau. Alƙawarin yau daban, na gobe daban, na jibi daban. Har ma mun kosa. Don na sanin da kai mataimakin shugaban ƙasa Osi Banjo ka sani cewa kai da ka zo ka ba gwamnati domin su biya bashin da ma'aikatan suke bin su. Wallahi to ka sani gwamnan mu na jihar Bauchi bai biya mu ba. Wata ɗaya ba mu yanzu haka na muna bin su sauran albashin wata ɗaya da rabi. Ka kuma wannan wata shi ma har mun shigo ne 22 ga wata. Ka sani akan sanin kucewar wallahi gwamnan nan namu da Bauchi. Wallahi ba abin kirki zai tsinana mana ba. Don baya shakkar ko da sakan duka maganganu da janar Buhari yake yi na cewa duk gwamnoni su katanta gaskiya da adalci wallahi to shi gwamnan mu ko a jikinsa. Ba mamaki ina jin wallahi so yake ƙarfin kifi baya so ya tsari wannan mulki nake sarrafa duk balle ya zo ne wata garke. Sai ba risa ka sani cewar akan saninka wallahi muna nan daram dakam babu gudu ba ja da baya ka san jihar Bauchi ba baka sani ba kai ba wani ma da yake wani go wallahi iya sani. Jihar Bauchi domin akwai akasa a tsare a raka a jiya tana nan wallahi babu fashi babu gudu ba ja da baya. Ka ci gaba da yi muna nan mu bota kan ɗinmu iya hannunmu kuma kadirida tana nan babu canji babu gudu ba ja da baya wallahi tallahi sai mun yi maganinta idan ma har tsari wannan shekara fuɗi kenan. Ku kuma 'yan majalisunmu idan kuka bar mutumin nan wallahi ya ci gaba mana da haka to wallahi tallahi mun tura ku majalisa ne.
To madalla kafin mu karkare ga labarai amma wannan karo a takaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya fice daga kasar don ziyarar aiki zuwa kasashen Habasha da Kenya kasar mahaifinsa a daidai lokacin da yake tabbatar da ci gaban tattalin arzikin Amurka mai alaka da yankin Afirka na Kudu da Sahara. Gwajin gawar wata macen da aka tarar da gawarta a rataye a wani gidan yarin Texas bayan kama ta saboda saba ma dokar tuki ya nuna cewa raunukan da ta jijji sun yi kama da na wanda ya kashe kansa. Mai gabatar da kara na karamar hukumar Warren Diaphragm ya fitar da dallar sakamakon binciken gawar Sandra Bland yar shekaru 28 da haihuwa wadda aka tarar da ita a mace a ɗakin ta na kurkuku rataye da wata ledar da aka ɗaura a sama. Diaphragm ya nuna hotunan don jaddada cewa raunukan ta ba su yi kama da na wanda wato aka yi fama da shi kafin aka kashe shi ba. Wasu manyan jami'an gwamnatin Obama sun sha mawuyatan tambayoyi a majalisar dattawan Amurka a jiya Alhamis game da yarjejeniyar da aka cimma da wato kan nuclear Iran a farkon wannan watan a Vienna. Wannan ne karan farko da aka ba da ba'asi a bainar jama'a kan wannan yarjejeniyar wadda majalisar tarayyar Amurka na iya amincewa ko ki zuwa wato tsakiyar watan Satumba. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry wanda shi ma ya hallara a matsayin wato mai ba da shaida ya game da fushin chairman din committee.
To madalla yanzu kuma anan mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ta ni gabatarwa da Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Jim Hama ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima ku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.